either the ones on the highways or the ones doing the driver's license.
Kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatuncin hanci. Inji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya Road Safety Boboy Oyeyemi a taron kaddamar da manhajar bada labaru don yaki da cin hanci da asusun Akin Fadeye da Makato suka dauki nauyi a Abuja.
Also flag it so that they can be commended. That must be punishment, that must be reward also. Both must go together.
Oyeyemi wanda hukumar sa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar ya ce ta hanyar kwarmatan za a samu ladabtar da masu laifi da kuma bada lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. Manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar bada labari cikin sauri don daƙile zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba. Simon Adole John jami'in asusun Akin Fadeye ne da ya ce duk 'yan Najeriya ka iya amfani da manhajar mai suna Flag It.
Misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau zaka iya zuwa kan app din ka kawai ka reporting app din kawai dan mun san Najeriya akwai corruption muna da interest mu sai da zamu sa abubuwa ya zama kyau lalle ba waya kan magana waya dinga samun matsaloli ba sai dai ka ga wani official na government ya wani abu da ba kyau sai kace zaka rubu ba haka bane akwai wansu a cikin gwamnati da suna da mutunci akwai wansu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau to mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app dan Allah ku yi sunan app din Flag It ne kuma zaka iya downloading akan Google Play Store akan waya akan laptop ko yanda kake so zaka yi amfani da shi in ka reporting yanda kuna samu alert a cikin wayan ku zaku samu message an aika muku message a ga muku waya an gan sakon za treating
gwamnatin Najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a Dr. Garba Abari ta ce wannan manhajar tsara ne kan gaba
yana ɗaya daga cikin ginshikan manufofin gwamnatin nan ko su matakai da aka dauka na a tabbatar akan cewa an danka wa ɗan ƙasa wannan yaki ya shiga hannunsu ba wai lalle sai gwamnati kaɗai ne za ta yi wannan abin ba kuma shine ɗaya daga cikin abubuwan da kullum muke faɗi muke kuma lalatawa akan cewa akwai haƙƙin akan ɗan ƙasa domin cin hanci da rashawa da mummuniyar ɗabi'a da cin amana dukiya ta al'umma illar yana shafar mutanen da suke ƙasa fiye da waɗanda suke da hannu da shi
wannan dandali dai ba kamar na kwarmatan da gwamnati ke alwashin bada ladar kashi 5% na adadin kuɗi ga waɗanda suka samu labari bane wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin bada labarun zarmiya don gudun shiga ruɗani Nasura da Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.